بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. جي اچکن تمهید الناس من گه ده ککسا مالمی زوا مالمن الجرح والتعديل زوا کشی اوکو دبقاتا متشددون اكو دبقاتا متساهلون اكو دبقاتا متدلون زي بيان سو کشی کشی دے بیان دے نن دبقاتا فرکو دبقات المتشددين na harko ya kawo Shu'bat ibn al-Hajjaj shine Abu Bisdam Shu'bat ibn al-Hajjaj ibn al-Warr al-Athaki al-Azdi wanda ya rasu shekara ta 160 hijriya ya shahara daga Shu'ba tsananin shi cikin hukunci akan rijal al-hadis wa fil akhzi an shuyukh da amsa daga wajen malamai yana da sharadi mai tsanani qala sahawi fihi sahawi yake fada cikin sha'anin Shu'ba fa innahu kana ta'annatu fi ar-rijal ya kasance yana wuce gona da iri wajen rijalul hadis wala yarwi illa an sabatin bayyar ruwaya sai ga tabbatacce cikin ilimin hadisi na gaba sai na biyu kenan wannan ya gama maka yana daga ciki kuma ya gaya maka dalilin da yasa cewa wa kawai da haka ba da sare aka zabo shi aka ce yana cikin mutashaddidun ga malaman da suka fada dan ka'ida ta ilimi da malamai suka ta yadda abinda ka fada ka samu mishi hujja da dalili a cikin abinda malamai suka fada ba haka kawai koda ka gani ba abun gakinka wannan a fatahul majlis ka ga doko magana shari'a arfiyatul hadis na biyu ya Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id ibn Faruq al-Tamimi Abu Sa'id al-Qattan al-Basri wanda ya rasu shekara ta 198 kutubur rijal dafatin bi zikr hiddatihi litatahan rijal suna cike da ambatan tsananin shi wa qasawatihi fi naqdi da kuma tsaurin shi a cikin naqdir rijal ibn Hajar cikin tarjuma shi yake cewa Usman ibn Amr ibn Faris yace naqal al-Bukhari an Ali ibn al-Madini Bukhari ya cirato daga malamin shi Ali ibn al-Madini anna Yahya ibn Sa'id ihtajja bihi Yahya ibn Sa'id yayi hujja da shi sai ya ce wa Yahya ibn Sa'id shadidut ta'annutu fi ar-rijal kaga kirar Bukhari ya fada Yahya ibn Sa'id al-Qattan mai tsananin wuce gona da iri ne wajen ar-rijal la siyaman man kana min aqrani balle ma wanda ke sa'an shi ne wanda suke zamani daya nan a sharhin ilal na al-Tirmidhi kaji kawai an yi a cikin littattafan ilimin ilal an yi idlaqi ko an ce sharhi ilal shuruh diyawa ne ko shin ce ana kiran shi sharhi ilal a sunan amma shahararre kawai an ce sharhi ilal shine sharhi ilal al-Tirmidhi na Ibn Rajab dan saboda shahara shi da sanuwar shi cikin fannin kamar yadda daga an ce abin nan Fathul Bari kawai ana kallo zuwa ga na Ibn Hajar na'am duk da akwai na Ibn Rajab al-Hanbali amma wancan dai shi yake shahara na'am wa qala Ali ibn al-Madini yake cewa Ali ibn al-Madini
Rajab ana samun shi
ana samun shi dai ba duka bane ya kai kitabul janaiz kawai yar rasu mai ida sashi sai an kada ne dubu da wani abu ne ma sharhi amma kuma inda ya ma sharhi din kuma ya kai gaya a wajen abin nan dan saboda akwai shi kokarin sardikin ambato mazahib na salafus salih akan mas'ala in yazo da ku bayanin yadda abin yake na'am malamai suke cewa da ida shida an ga ikon Allah ya an amfana Ali ibn al-Madini yake cewa izajtama Yahya ibn Sa'id wa Abdurrahman ibn Mahdi ala tarki rajulin lam uhaddith anhu yace idan Yahya ibn Sa'id da Abdurrahman ibn Mahdi suka hadu a wajen cewa wani ba a amsa hadisin shi yace har abada ban na amsa hadisi daga wajen shi fa iza ikhtalafa idan suka yi sabani akhadtu bi qawli Abdurrahman sai an gamshi magana Abdurrahman ibn Mahdi ya annahu aqsaduhuma dan shi yahi tsaka tsakiyar su yahi tsaka tsakiya wa kana fi haya tashaddud ya hayya yana da tsanani kaga shi ma nan gashi ibn al-Madini kan shi ya fada ibn al-Madini kuma malamin Bukhari ne hadis sari na abunna ibn Hajar yace wa ta'annutu fi kaseerin min ahwalihi inma sababul wara'ut tam amma hauje guna da irin kan mai dibin cewa tsanani ne cikin addini ko kaza wani tsane shi kan wannan yace wannan kuma tsantsani ne mai cikakken tsantsani cikin addini wal ihtiyadit tam da iya kokarin kiyayewa ka addansa ba kariya ga annabi wa yashhadu li hadha abinda ke shaida ga wannan ما ذكر والحافظ ابن رجب ابن حافظ ابن رجب انبتا cikin tarjamatul qattan faqala sai yake ce Abu Bakar ibn Khallat dakhaltu ala Yahya ibn Sa'id fi maradihi na shigo wajen shi cikin rishin lahiyar shi faqala li sai yace min ya Abu Bakar ya kai Abu Bakar ma tarakta ahlul basara yatakallamun, baka bar mutanen basara ba suna zance. Yace qultu, sai nace yazkuruna khairan, suna ta ambatar kenan, shi yake tambaya me suke mukabbaro yan basara suna zance akaina akan shi. Sai yace mishi suna ta ambata alkhairi, illa annahum yakhafuna alayka min kalamika fi nnas, sai dai suna ji maka tsoron yawan magana da kai a cikin mutane, maganganu da kake akan tsanantawa kan mutane. Mutane na ni rijalul hadis. Fa qala, sai yake cewa ihfaz anni, ka kiyaye daga gare ni, ka saurare ni, ka ji zan gaya maka wata magana. Yace li an yakunu khasami fil akhirati rajulun min urdin nas, yace a ce gobe kiyama wanda zan yi jayayya da shi a lahira wani mutum ne cikin bujirarrun mutane. Ahabu ilayya min an yakuna khasimi, ba bujira ba wato wannan al'urdu wanda suke dai kawai cikin gama garin jama'a. Yace shi yahi ya mini ya kasance abokin rikici na da jayayya ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Ace annabi ne ya kamo ka cewa ka ce wannan magana, ni na ce menene dalilin ka da mi rikici da annabi, gara in yi da wani. Yace ya kulu, sai ke cewa balaga ka anni hadisun waka afi wahamika, hadisi ya iso maka ya abu cikin wahaminka, annahu anni ghayru sahih, cewa a waje na ba sahihi bane ni annabi sosan. Yace ya ani falam tunkir, yana nihin kuma ba kai inkari ba, kawo ka kyale ka ba ma mutane shi sharhil ilm,
wannan tuhuma ta hi girma
kenan. Ah to, wannan ita ce tuhumar da yake gudu. Na uku, Malik bin Anas, babban malami imam ahlul madina ne mazhaban malikiyya. Abu Abdullah ibn Anas ibn Malik ibn Amir ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi, wanda ya rasu shekara ta 179. Qala bini Mihraz, yake cewa sami'tu ibn Numayr, naji ibn Numayr yana cewa ma ahadun qasim fi qawlihi fi ar-rijal, babu wani mutum wanda ke magana shi ke kasassa ce cikin mazajen hadisi. Yace gara Malik ibn Anas, banda Malik dan Anas kenan, ya tabbatar da cewa yana da tsantsan tsini akan gaya ma marwayta magana. Ibn Abi Hatim Abdurrahman kenan yake cewa akhbarana Salih ibn Ahmad ibn Hanbal, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, akhbarana Ali yani ibn al-Madini, dan malamin su ne. Yace sami'tu Sufyan ibn Uyayna yaqulu, naji Usman ibn Uyayna yana cewa ma taraktu ashaddu intiqadan min Malik li rijal wa alamuhu bi sha'anihim, ban bar ba wanda yake tsanani sanani wajen tantance mazajen hadisi, kuma wanda yake kowa sanin wannan sha'anin kaman Malik dan Anas, wanda wannan kuma haka ne. Al-Imam Malik sosai yana da tsantsani, kuma yana da masaniya game da wangagin hadisi. Shi yasa Bukhari a cikin Al-Jami'u Sahih din hadisi ya biyo ta kan Malik bai ketare shi. Affan ibn Muslim, ibn Abdullah Safar Abu Usman al-Basri qala al-Ajurri, al-Imam al-Ajurri yake cewa mai littafin ash-Shari'a, qultu li Abi Dawud, nace ma Abi Dawud, balaga ka an Affan, labari ya zo maka daga Affan, annahu yukazzibu Wahab ibn Jarir, yana ƙaryatar da Wahab ibn Jarir. Fa qala, sai yake cewa kenan wannan Ajurri din da wuya an wancan ne mai ash-Shari'a, tunda yana cewa nace ma Abu Dawud, in har ya gamu da Abu Dawud to sai dai wani ba wanda nake wadin bane. Yace haddasani Abbas al-Anbari, ya bani labari, sami'tu Aliyan yaqulu, naji Ali yana cewa Abu Nu'aym wa Affan saduqani, Abu Nu'aym da Affan masu saduq ne guda biyu, martaba saduq gare su. Yace la aqbalu kalamu ma fi rijal, banda kama magana cikin rijalul hadis, ha ula ila yad'una ahadan illa waqa'u fihi, yace wa'annan basu barin kowa sai sun hada mishi, sai sun shiga cikin shi, sun ce sun rage mishi daraja a wajen abin nan, kuma dan saboda shaddada wasu a cikin sha'anin rijalul hadis. Wa qala Zahabi, Zahabi yake cewa fi tarjamata Amr ibn Marzuq al-Bahili, a tarjama shi yake cewa wa qala Ahmad ibn Hanbal libnihi, Ahmad dan Hanbal ya gaya ma dan shi Salih lokacin da yazo Basra, yace li malum takutub an Amr ibn Marzuq, me yasa baka rubuci hadisi ba daga Amr ibn Marzuq? Fa qala, sai yake cewa ni hutu an hana ni. Fa qala, sai yace inna Affan kana yarda, Affan aina yana yarda da shi, Affan ibn Muslim, waman allazi kana yarda Affan, yace wane ne ko zai yarda, yake yarda da Affan, ai duk wanda yurdi Affan da ira ga jima'a da tahiyya, wa zai yarda da Affan? Abun mamaki ga wanda Affan har ya yarda da shi, kenan in ya yarda da shi yake nuna wannan kinshi. Kenan su sauran da sai ka karanta tarjumar ta su. Yahya ibn Ma'in na biyar, na shidda Ali ibn al-Madini malamin al-Imam al-Bukhari mai rasuwa 234, al-Juzajani shi ma mai rasuwa 259, ya jero su akan rasuwar su. Abu Hatim al-Razi shi ma baban wannan Abdurrahman wanda ya rawaito ilal daga wajen baban shi, wannan littafi na ilal ilal kiran da ke ta ambata na hadisai, Allah mashi rahama, duka kawai tambayoyi ne dan shi ya mashi akan illoli na wasu hadisai, kamar kutubu su'alat, wanda su'alat fulan li fulan, su'alat abi daud li imam ahmad ibn hanbal, na wani
na abi hatim,
a su'alat ko
ilal,
a eh ilal, an mun an taba misali ma da shi can ba da na dara kudini na ibn Khirash, ibn dara kudini ba kamar shi a cikin ilal, yasa yake cewa wa ajma'uha. Ibn Khirash mai rasuwa 283, al-Imam an-Nasa'i shi ma yana daga ciki da shi bai kai sauran bas ba sosai bane yake da tashaddudi, kaga wani ke cewa hasbuka bin Nasa'i wa ta'annatuhu fi an-naqdi, ibn Wahab yake cewa siqa Nasa'i kad wasaqahu huwa la yuwasiqu ahadan illa ba'da al-jahl, bayya inganta wani sai bayan wahala, kan yi yawan inganta wani akwai wahala. Ibn Hibban to nan gurin
shi ma yana cikin
na karanto shi tun kan da na amshe shi, na yi mamakin da ya sawo Ibn Hibban cikin mutashaddidu, na yi mamakin sawo Ibn Hibban cikin mutashaddidu. Ibn Hibban Allah mashi rahama cikin mutasahilu ne, amma wannan Ibn Hibban ne an ƙara bahasi kan shi gaskiya. Mu karanta shi mai jini. Ibn Hibban shi ne Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad ibn Hibban ibn Mu'az ibn Ma'bad al-Tamimi Abu Hatim al-Busti mai rasuwa 354 Hijiriya, yace yu'addu ibn Hibban min at-tashdid fi rijar, ana lissafa shi cikin masu tsanani ne cikin aljar, wa kitabuhu fil majruhi ne yashhadu ala, yawwa yanzu magana kaga tun ta huto fil jar kawai ba cikin ta'dil ba, tasahulancin shi cikin ta'dil ne. Amma Hamal al-Hafiz kenan a cikin littafin shi al-Majruhin, yana da littafin al-Majruhin na Ibn Hibban. Amma Hamal al-Hafiz az-Zahabi ala ta'aqubi fi mawadin kaseera min mizanihi, abinda yasa Hafiz az-Zahabi yayi ta bin bayan shi da gyara a guri da dama cikin littafin shi Mizan, daga ciki na harko cikin tarjuman Muhammad ibn Fadl al-Sadusi al-Arim, wanda mun ta karanto shi cikin sunan Darimi. Qala Daraqutni, Daraqutni ke tagayyar bi akhira, ya kaya abun nan ya sa sha'anin shi ya sauya a ƙarshen rayuwar shi. Nan malaman hadisi ma shi tagayyar bi akhira ko tagayyar bi akhirihi, nika ma'anar shi dai ne. Wa ma zahara lahu ba'd ikhtilatihi hadithun munkar wa huwa sika, yace hadisin shi da ya inganta abinda ya rawaito bayan ikhtilatin shi hadisi ne munkar, amma shi matsayin shi sika ne, ikhtilat kuma yana huzuma hasika. Qultu, sai nake cewa kenan nan wannan magana Ibn Hibban ce, Ibn az-Zahabi sai yake cewa nace fa haza qawlu hafizul asar, wannan ita ce maganar hafizin asar, allazi lam yati ba'd an-nisa'i misal, wanda bayan nisa'i ba ai kama shi ba, ba ai kama Ibn Hibban ba bayan shi. Yace fa aina hazal qawlu min qawli Ibn Hibban, yace ina wannan magana za a gama ta da magana Ibn Hibban al-Khassaf al-Mutahawwir, ne ya ga mishi magana wala dadi ma fi arim al-Mutahawwir, mai kai kawo cikin sha'anin abun nan al-Khassaf kuma wanda yake kaskantacce fi arim a cikin sha'anin arim. Faƙali yake ce akhtalat bi ar umrihi wa tagayyar, yace fa ka hatta kana la yadri ma yuhaddisu bihi, Ibn Hibban har ya ce ma arim a ƙarshe bai ma san abin da yake bada na hadisi ba, cikin hadisan shi sai aka samu manakir masu yawa, yace fa yajibu tanakkubu an hadisihi fi ma rawahu mutaakhirun, yace ya wajaba ya wajaba a yi bincike shi ne tanako annaka ba cikin hadisan shi ga malaman karshe da suka rawaito ba na harko ba fa iza lam ya'lam haza min haza turikal kul idan ba a bambance ba tsakanin wanda aka rawaito daga farko daga gare shi na harko ko daga karshe sai a bari gaba daya don nan ita ce ka'idar da malaman hadisi suke tahiya an an samu mukhtalif ya rawaito hadisi in an tabbatar da cewa kamar su ibnu lahi'a in an tabbatar da cewa wannan hadisin da aka amso gare shi kafin ya samu ikhtilafi ne wannan bai da matsala a doka ya aike da shi sahihi ne in kuma bayan ya yi ikhtilafi ne aka samu to kuma wannan sai a yadda hadisin to in kuma ba a sanin ba ba a san ba wannan a wani lokaci ne aka rawaito shi sai a bari kawai wallahi tajbi shay'in minha ba za a yi hujja da ko ɗaya ba
wannan magana da suke cewa riwayatul abadi da an shi ibnu lahi'a
yawa daga ibnu lahi'a ba
ana karba
abdullahi da abdullahi ba
na'am
qultu sai nake cewa ولم يقدر ابن هبان ان يسوق له حديثا منكرا فاين ما زعم يace ابن هبان bai samu iko ya kawo ko hadisi daya ba munkari da aka rawaito daga wannan arimikin wannan to kuma ina abin da ya raya wata cewa in yayi ikhtilafi a karshen rayuwar shi wannan a cikin al-mizan ne kawo wa kala hakanan ibn hibban yake fada a tarjuma aflah ibn sa'id al-madani ibn hibban rubbama qasada siqa hatta laika ka annahu la yadri ma yakhruju min ra'sihi so diyawa zai nuhaci siqa har ma bai san ba abin da ke fitowa daga kanshi nan ibn hibban yayi nuni akan tsananin shi cikin muqaddimar sahihin shi yake cewa shi kanshi kenan ibn hibban in a magana shi a muqaddima shi ta sahih ibn hibban wa kad tarkenan shi a wajen ta wajen raunanawa yayi wannan tashaddu ya tsananta amma kuma wajen ingantawa kuma sai yayi tasahulanci yace wa kad tarakna min al akhbar al marwiya a muqaddima shi akhbaran kaseera min ajli naqiliha yace hakika mun bar hadisi da dama wanda an rawaito su masu yawa dan saboda dalilin wanda suka cirato su suka amsu su wa in kana tilkal akhbar min mashahir tadawul hannas koda wannan hadisan sun kasance shahararru ne mutane suna ta yawo da su faman ahabba alwuqufu ala sababi duk wanda ke son tsayuwa akan sababi ya samu sababi allazi min ajlihi taraktuha wanda saboda shi na bar wannan hadisi yun zarfi kitab ya duba al-tahi na al-majruhin min al-muhaddisin min kutubana daga cikin littattafan yana a muqaddima shi ibn hibban yayi nuni a koma zuwa ga wannan kinshi majruhin yajri fiha tafsil wannan babban abin da ake nema malaman tahqiqil maqdudat abin da suke yake sa'ada suke nan akan tabbatar da cewa littahi kaza na wani ne na kai kaza na wani a samu mai shi littahin yayi ihala ga littahin cikin wasu da tattahan shi da alaikum salam alhamdulillah alhamdulillah yace yajri fiha tafsil li kulli shaykhin tarakna hadisahu zai samu rarrabe magana ga dukkan wani malamin da muka bar hadisin shi ma ya shi sadrahu abinda zai warkar da zuciye shi wayan fir raiba an khaladihi
alaikum salam
kun sami
sai
yamma rabada to kene ya bada kabu kabun in haka amshi zo amshi ko sai shayi yace wayan fir raiba an qaladihi wanda zai hudda mishi shakku ga kirjin shi sun makala sane yace wa kad tarakna min al akhbar al mashahir mun bari hadisi shahararru allati naqalaha udulun siqa wanda adalai siqa suka rawaito su li ilalin tabayyana lana min hal khafa wanda illolin su sun bayyana a gare mu an alimin minan nasi wanda sun boyi ga wani malami daga cikin mutane jawami'u had mafi tattaran su babban malami malamai da dama wanda sun
ana illa tahutu
wannan illa tahutu shi amma bata hutu shi bata bayyana gare shi ba ibn ibana sahihin nashi yana daga cikin manyan littattafai masu kima masu daraja har taujihi yana yin an samu iskali cikin hadisi in an samu kaza daga kulla babu yake hudda illa da iskali da ikhtilafin hadisi zikiru bayani anna kaza anna al-maqsud bi kaza fi hadith kaza huwa kaza cikin babu in an samu hadisi masu matsala yayi bayani wanda wannan wannan shi kadai kadaita da wannan na 12 cikin mutashaddidun al-Imam al-Azdi na 13 al-Imam Ibn al-Qattan na gaba Ibn Hazm Yahya ibn Sa'id al-Qattan ba Ibn Hazm yana cewa zahiri shi ma mai rasuwa 456 dan saboda Ibn Hazm babban wani abun da ya kamata a sani akan shi Ibn Hazm Allah mashi rahama malami ne na fiqh na zahiriya jagora dan ba shi ba zahiriya da ta mutu wanda wannan Dawud ibn Ali zahiri babu wani abin da yamma mazhabin na kokari na juhudi na rubutu ba wai dan bayyana ba ilimi bai yi ba amma Ibn Hazm shi al-Muhalla bil Asar wanda shi ya kare mazhabin zahiriya to doriya akan haka fiqh ya shahara da ita amma kuma malamin hadisi ne na ƙarshe malamin hadisi ne yasa a ciki zaka ga in ta kama bayani akan illa hadisi ko bayani akan matsala hadisi ko bayani akan wani abu na hadisi cikin al-Muhalla sai ga yana tasarrufi akan su kaman ma ya bari ya koma cikin ilimin hadisi dan saboda shi ne wannan shi babban abun ga shi ne wannan kenan zan musu insha Allah ta'ala bismillah سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك